بسم الله الرحمن الرحيم wannan littafin shine na littafin manzumatul qurtubi wanda kuma wannan shine darasinmu na biyar a cikin littafin insha Allah ko to zamu tashi inda muka tsaya yace wal jasadu tahiru zadal abhari fa huwa idhan thaminuha bin nazari babu sunanil wudu وسنن الوضوء فعلم سبع أولها غسل اليدين شرع من قبل إدخالهما في الإناء ثلاث مرات مع الولاء ومضمض الفم ثم استنشق ودم على استنثاره وحقق وردك اليدين في محكمه من مؤخر الرأس إلى مقدمه ومسحك الأذنين ذاك السنة بظاهر وباطن منهن وجدد الماء لهما كذاك أتى عن ابن عمر مولاك وعد في المسنون منه القاضي غسل الذي في السدج من بياض وعندنا الترتيب في المسنون ومن يقل بعكسه مجنون ومن يقول بعكسه مجنون سورة بيتي دي باب ما ينقض الوضوء بكل حال أربعة تأتي على التوالي to baiti goma ya cika insha Allah muna cikin farillan alwala wanda baitukan da muka yi satin da suka wuce duk a cikin farillan alwala ne wanda mun tsaya akan wal jasadu tahir zadal abhari ma'ana wal jasadu tahiri daga cikin farillan alwala jiki ya kasance mai tsarki shine wal jasadu tahir jiki ya zama mai tsarki ne zadal abhari wannan Sheikh Malam Al-Abhari ya ƙara wannan cikin farillan alwala jiki ya kasance wato a mai tsarki ne lokacin da mutum zai yi alwala kenan baya halatta yin alwala tare da cakuduwa da najasa da aka sai mutum ya shiga ban daki yayi tsarki ya tsaftace jikinsa sannan magana alwala ta shigo fa huwa idhan thaminuha to wannan kasancewar jiki mai tsarki din fa huwa idhan to shine a yanzu thaminuha na takwas din kenan tunda mun karanta guda bakwai a can to thaminuha na takwas din su shine wannan wanda Malam Abhari ya kara amma bin nazari akwai kai kawo tsakanin malamai ma'ana ba dukkan malamai ne suka sallama wa Malam Abhari akan cewa kasancewa jiki mai tsarki shi ma yana cikin farillan alwala ba amma dai akwai annazar shine ma'ana akwai taraddud akwai kokonto kai kawo tsakanin malamai babu sunanul wudu babu da zai bayanin sunnonin alwala wa sunanul wudu fa'alam sab'un malai yace sunnonin alwala sab'un guda bakwai ne fa'alam ka sani awwaluha na farkon su gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu shar'un wannan an shar'anta yin haka lokacin da mutum yazo zai yi alwala to an shar'anta masa ya wanke hannaye guda biyu zuwa wuyan hannu yayin da zai fara alwala shine awwaluha ghasulul yadayni shar'un, na farko wanke hannaye guda biyu a farawa, da za a fara alwalatu wanke hannu za a fara, min qabl wato shar'un min qabl idkhalihima, su zai fara tun kafin ya shigar da su fil ina'i a cikin mazubin ruwa, salata marratin sau uku kuma zai wanke hannayen, ya debo ruwa ya wanke, kuma debo ruwa ya wanke, kuma debo ruwa ya wanke, yana cuccuda yana tsefewa, zai yi haka ainihin wato sau uku. Ma'al wala'i kuma a jere da juna ba tare da rarrabewa ba, shine ma'al wala'i tare da jerantawa da juna, jeranta su. Wa madmidil fama, wa madmidil fama, sannan ka kurkura bakinka, thumma stanshiki, sannan ka shaka ruwa, ma'ana shi ma yana cikin sunnonin alwala, kurkura baki da kuma shaka ruwa. Wa dum alastin tharihi, ka kuma dawwama wajen face fato shi, in ka shaka ruwan to kuma ka dawwama wajen fato abinda ka shaka din, wa haqiqi ka kuma tabbatar da ka fato din, dan kanka bashi, kanka shaka kawai shikenan, ka tafi wanke fuska, ka tabbatar ainihin wato ka fato shi. Wa radduka liyadaini, da kuma dawo da hannayenka, shine wa radduka liyadaini, da dawo da hannayenka, fi muhkamihi min mu'akhirir ra's ila muqaddimi, wato fi muhkamihi, a wajen hukuncin shafar kai, to zaka dawo da hannunka, min muqaddim min mu'akhirir ra's, daga ƙarshen kai ila muqaddimi, zuwa magabacin kai, dawo da shafar kai shine ya kawo mana shi cikin baiti, tunda an ce shafar kan farilla ne, to kuma dama kamar yadda muke karanta a fiqh, dawo da shafar kan shi kuma wannan sunna ne, to shine yake ce maka dawo da hannayenka daga ainihin wato a ƙarshen kai zuwa farkonsa, to wannan shi ma yana daga cikin hukuncin da aka hukunta a shafar kai. Wa masuhukal udhunaini, da kuma shafar kunnuwanka zaka sunna, wannan shi ma sunna ne, bi zahirin wa batinin min hunna, wato da mabayyanin su da cikin su, mabayyanin su da cikin su, ma'ana ciki da waje na kunnuwanka, tabbatar ka isha ka shafe su. Wajaddidil ma'a lahuma, da kuma sabunta ruwa lahuma, a wajen shafarta su, ma'ana an kai shafar kai ka gama, to kuma ka sake debo wani sabon ruwan ka shafi kunne, watajdidul ma'a lahuma kenan ko, to shi da yake cewa wajaddidil ma'a lahuma, da sabunta ruwa a gare su, kadhaka ata, haka yazo Ali ibn Umar, wato daga Abdullahi dan Umar maulaka, wanda yake masoyinka kuma mai taimakonka, an fahimta shine maula, kamar yanda yazo daga ainihin wato Abdullahi dan Umar maulaka, shugabanka ko masoyinka. Wa adda fil masnun minhu alqadi, sannan alqadi Abdul Wahhab, alqadi Abdul Wahhab, wa adda ya kirga fil masnuni, wato yana cikin sunnoni, gasulul ladhi fi sudigi, wanke gurin nan wato as-sudigi, min bayadi, gurin nan da yake da haske a kai kainiyarka, shi ma yana ciki, domin sun ce as-sudigi shine tsakanin ido da kuma kunne, dan wannan gurin shine as-sudigi, an fahimta, shi ake kira kai kainiya, to shi malam alqadi Abdul Wahhab aini wato yake cewa ya kirga cikin sunnonin alwala, in kazo ka wanke fisudige min bayadi, wato gurin da yake da haske ainihin wato wajen ainihin wato a kai kai niyarka, gurin da yake da haske ba gashi kenan, wajen kai kai niyarka, an bayyana go. Wa indana tartibu fil masnuni, a wajen mu kuma at-tartibu, jerantawa fil masnuni, shi ma yana cikin sunnonin alwala, an tashi yin alwalar a yi ta ajere ajere ajere, wannan watartibus sunani da muke karanta a cikin ahlabi ko, to shi ma jerantawa wannan, wa indana a wajenmu at-tartibu, jerantawa fil masnuni, yana cikin ainihin wato sunnonin alwala. Wa man yaqul bi akasihi, wanda ya faɗa akasin haka majununu, ya zama mahaukaci, wanda ya ce a kawai ayi alwalar randomly ba sai an jeranta ba, an fahimta, wanda ya ce kawai duk inda kaga dama kawai ka fara alwala ba sai an jeranta ba, ya ce wa man yaqul, duk wanda ya faɗi bi akasihi, akasin jerantawa, majununi, wannan shi kuma kaga ya zama majununi mahaukaci kenan, domin ya saba wa malamai waɗanda ake koyi da su, sun ce a jeranta, shi kuma ya ce kar a jeranta. babu ma yanqudul wudu, sai kuma babun abinda ke warware alwala. Yake cewa ma yanqudul wudu'a, abinda ke warware alwala bi kulli halin, a kowane hali, arba'atun, abu hudu ne. Abu hudu ne waɗanda duk lokaci a kowane hali in suka faru alwala ta warware, ta'ati kuma za su zo maka ɗaya bayan ɗaya ala tawali a jere. An fahimta, za su zo maka a jere. To sai mu tashi jami'u abin nan, wato shine baitin daga ba zai jeranto mana su insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya